da gaske ba a kyamar masoyi ina son ki
kai dai zange wannan soyayya
da gaske ba a kyamar masoyi ina son ki
ajobe kai dai zange wannan soyayya
ina nan a kwakwalwa kin shiga tunani soyayya ta saka min zuban kamanni mai koshin ki gaba na zama sarauni dan ci ki fitar da masoyin ki gani ni ne matata ke ce matata da anya aure matata ke ce
Ayo na uba